Majority vote. Somewhere 10 members voted to raise MPR by 50 basis points, one member voted to raise MPR by 25 basis points, and one member voted to hold the MPR.
Gwamnan bankin CBN Godwin Emefiele kenan yana bayyana matsayar da kwamitin manufofin bankin ya cimma bayan taron su na yini biyu wanda mambobi 10 suka amince da a daga kudin ruwan daga kaso 17.5 cikin 100 zuwa kaso 18 wanda ke nufin an samu karin maki 50 akan yadda yake a da ranar Talata yayin da yake karanta sanarwar taron MPC karo na biyu na shekarar 2023 a birnin tarayya Abuja. Malam Haruna Bala Mustafa shine daraktan lura da harkokin bankuna na babban bankin CBN a Najeriya.
Zaman da aka yi an duba abubuwa da dama musamman abubuwa guda biyu zahiri, na daya matsalan hawan farashi da ya dabi ko'ina a duniya da kuma rushewar wasu bankuna a America. Harkan gurin ga hawan farashi ita wannan committee din ta duba abubuwa da dama da suke samu tattalin arzikin Najeriya da kuma kalubalen da ake fuskanta kuma yanda za a yi a cimma matsaya ba tare da an samu matsala wurin bankuna yanda suke gudanar da harkan su ba. Yau zaman da aka yi an daya a matsayin daga abin da ake kira policy rate zuwa kashi 18 daga 17 da rabi na yanda za a cimma dakile hawan farashi kuma Allah ya sa yadda wannan matsayin da aka dauka zai taimaka wurin samun maganin wannan matsalan hawan farashi. Sannan kuma batun matsalan rushewar banki da aka samu a America, alhamdulillah a nan Najeriya muna da tsare-tsare da yawa da muke gudanar da su wanda suke sun zama mana kaman katanga da kuma shinge da zamu kare bankunan mu daga wani matsala da zai iya shigowa daga ketare. Sannan ke ne cewa akwai bankin da ake kira SVB wato Silicon Valley Bank a satin da ya gabata bankin ta samu matsala har ta rushe. To shin me za mu yi? Bankunan mu suna da alaka da wannan bankin da zai iya kawo mana matsala a nan? Ko shi harkan banki harka ne mawuyaci kisa zai ga ko'ina a duniya da baki daya an fi sa ma banki ido da ni idan banki ya rushe kudin jama'a ne ke tare da su amana mu kuma hakimu ne a matsayin mu na babban banki masu sa ido a gudanar da harkan bankuna ya kasance ba wani mai kudi a cikin banki da ya san shi zai salwanta.
Sai dai a nasa bangare masanin tattalin arziki a Najeriya Malam Yusha Aliyu cewa yayi
wannan mataki da kwamitin kula da manufofin kudi na babban bankin kasa ya dauka na kara kudin ruwa daga kashi 17.5 zuwa kashi 18 cikin 100 wannan zai kara hawan farashi ne kawai saboda abinda muka yi ta magana akai a halin da muke ciki a yanzu dama akan kara irin wannan kudin ruwa ne domin a rage yawan kudi da ke zirga-zirga a cikin al'umma. To bankin ya riga ya janye kudaden da suke hannun al'umma. To in ka riga ka janye kudaden da ke hannun al'umma kuma bayan ka janye sai ka ga cewa hawan farashin bai sauka ba, karuwa ma yayi tunda hawan farashi ya karu ne da kashi 21 da kusan 90 a madadin kashi 21.80. To kin ga wannan abun ana kara hawan farashin ne saboda ana kara kudin da yan kasuwa kan nema ko kuma suka riga suka karba ko suke biya kudin ruwan yana karuwa musu sannan in ya karu musu su kuma za su kara a farashin da mutane ke daukan abubuwan da suke amfani da shi saboda su iya biyan waɗannan kudade. Saboda haka dole ne babban banki yayi karatun ta natsu ya tsayar da daga waɗannan kudaden ruwan saboda bai rage hawan farashi ba cikin shekara daya sannan kuma bayan ya janye kudin hawan farashin ya ci gaba da hawa sannan kuma karin wannan zai kara hawan farashin ne.
Baya ga batun kara kudin ruwa Emefiele ya bayyana cewa bankin ya goyi bayan hukuncin kotun koli na a ci gaba da mu'amala da tsoffin takardun kudi baya ga sabbin da aka sake fasalin su wanda adadin su ya kai kusan naira tiriliyan 1. Kazalika Emefiele ya ce babban bankin kasar na da kwarin gwiwa akan bankunan kasuwancin Najeriya wajen sauke nauyin da ya rataya a wuyansu ganin yadda suke ci gaba da jurewa asalin jarin da suke zuba na kaso 13 cikin 100 ba da namuni wanda mutumin da ya karbi rance bai sanya lokacin fara biyan su ba na kaso 4.2 cikin 100 da kuma kudaden ajiyar bankunan da aka kara zuwa naira tiriliyan 14. Lima Abdulrahman Murai, Amurka daga Abuja, Najeriya.